Thank you all for being here this morning. Please sit down. We're trying to do something different this time.
Na gode da nazo cikin wannan safiya muna so mu yi wani abu daban a yau.
As I come to Nigeria.
Duk lokaci da nake zuwa Nigeria.
In coming to Nigeria, I see poverty.
Duk lokaci da nake zuwa Nigeria ina ganin talauci.
I've been to Miango right after 200 odd people were killed.
Na tafi Miango wani wuri a just inda mutum 200 aka kashe su.
Our staff is constantly out with sickness, malaria, typhoid.
Sannan kuma a wurare da yawa na kan ga cututtuka kamar ta malaria da typhoid.
You have to understand.
Yana da muhimmanci ku fahimta.
That is a sign of judgment.
Wannan ko ainihin alama ce ta hukunci.
It's a sign of judgment on those who call themselves Christians.
Alama ce ta hukunci ga waɗanda suke kiran kansu Krista.
God sends war.
Ubangiji Allah kan turo yaki.
God sends famine, poverty.
Allah kan turo yunwa da kuma ainihin talauci.
God sends sickness.
Allah na turowa da cututtuka.
It is from the hand of God.
Duka wa'annan ko daga hannun Ubangiji Allah ne.
When you see these things,
idan ko kuka ga wa'annan ababai,
and you believe in God,
sannan kun gaskata da Ubangiji Allah,
you must,
dole ne,
you must,
dole ne,
you must,
dole ne,
ask yourself the question,
dole ne ku tambayi kanku wannan tambaya.
Why is God doing this?
Menene yasa Allah ke kawo waɗannan ababan?
I've done Q&A in half, or how many states have we been in? 13 states.
Na yi tambayoyi da amsoshi a jihohi da yawa a Najeriya.
And everybody goes, the Fulani!
So da yawa mutane na cewa ai Fulani ne.
Boko Haram!
Ko kuma su ce Boko Haram ne.
And I don't hear Christians say.
Amma ko ba na ji inda Krista ke cewa.
What they must say.
Ko kuma su faɗa da cewa.
Is what are you doing, God?
Menene Ubangiji Allah kake yi?
Because it is God.
Saboda ko Ubangiji Allah ne da kansa.
Who is sending Boko Haram?
Yake turo waɗannan ainihin Boko Haram.
It's God that's causing your country to be filled with kidnappers.
Allah ne da kansa ya bari ƙasanku ta cika da masu sace mutane.
It's God that causes such sickness through your country.
Allah ne ya bari cututtuka sun cika a cikin ƙasarku.
Because God is trying to wake up the church in Nigeria.
Saboda Allah na kokari ya ainihin fallakar da ayyata da ecclesia da ke Nigeria.
But I don't hear.
Amma ko ina da sani a nan.
Those who call themselves Christians.
Waɗanda suke kiran kansu Krista.
Why God?
Suna cewa menene yasa Allah?
They go, why Boko Haram?
Suna cewa me yasa Boko Haram?
Why the Fulani?
Me yasa Fulani suke afkowa?
Why the corruption?
Me yasa cin hanci da rashin?
Why the police asking for bribes?
Me yasa 'yan sandanmu suna karɓan cin hanci da rashawa?
But they don't go, why are you doing this, God?
Amma ko Krista ba sa tambayan Allah me yasa kake yin waɗannan ababai?
Why are you doing this, God?
Me yasa Allah kake afko mana da waɗannan bala'i?
So I'm doing this conference.
Saboda haka ina yin waɗannan taron bita.
Rise and Walk is doing this conference.
Ita kawo kungiyar nan ta Rise and Walk tana yin wannan taron bitan ne.
Because we want.
Saboda ko muna bukata.
We greatly desire.
Marmarinmu ko ita ce.
The church in Nigeria.
The cewa ecclesia da ke Nigeria.
To understand.
Da fahimci.
Why Nigeria.
Ta fahimci dalilin da yasa Nigeria.
Is like it is.
Tana ainihin matsala da take ciki yau.
Because the word has the answer.
Saboda ko ainihin kalma tana da amsar.
But if you won't read the word of God.
Idan ko ba kwa ainihin nazarin maganar Allah.
You won't have the answer.
Ba za ku taɓa samun wannan ansar ba.
I want to change subject.
Na so in canza ainihin darasin.
Every man in this room.
Kowanne namiji da ke wannan ɗaki.
If your wife.
idan ko matarka
committed adultery
ta yi zina,
how much comforted would you be
yaya ko za ta gamshe ka
if she called her adulterous lover
idan ko ta kira wannan mazinacin da yi zina da ita
by your name
har ta kira shi da sunanka.
If my wife
idan ko matata
was having an affair
tana ainihin yin zina da wani
with a 25 year old
da yaro da ke mai shekara 25
black man
wanda ko ainihin ko bakin fata ne
that was 5'4"
wanda ko ainihin tsayinsa ba ta kai mita 5 ba,
how much comforted
wannan ko za ta iya gamsan gamsata
do you think I would be
kuna ganin ko Ubangiji Allah zai iya samun koshuwa
if she called his name Dan
idan ko matata ta kira wannan yaro da sunana Dan.
I want you to think about this.
Ina so ku yi tunani game da wannan.
This is the problem with Nigeria.
Wannan ita ce matsalar da take a Nigeria.
Do you think
kuna gani kamar
that I would be more upset with my wife
cewa zan yi fushi da matata
calling her adulterous lover Dan
wadda take kiran mazinacin nan da take kwana da shi a da sunana
then I would be a stranger that is sleeping with someone
da zan yi da ainihin ko wani bako wanda ban san shi ba wanda yake kwana da wani daban.
The church is the bride of Christ.
Ecclesiar Allah ko ita ce amaryar Kristi.
God finds no comfort.
Allah baya samun gamsuwa.
If you name your idol,
idan ko kuka ainihin mai shi gumakakku.
Biblically, your adulterous lover.
Ko kuma wadda ake kira mazinaciyar kaunarku.
He is not pleased with you.
Ubangiji Allah ko baya jin daɗi da ku.
Because you call your adulterous lover Jesus Christ.
Yayin da kuke kiran ainihin mazinacin nan da sunan nan na Yesu Kristi.
I want to ask you a question.
Na so in tambaye ku wata tambaya.
It's a really simple question.
Tambaya ce wadda take da sauki.
How can Christians stop being attacked by Muslims?
Yaya ko Krista za su iya tsayar da wannan afkowa da musulmai ke afko musu?
Because I can give you an answer that I guarantee will work.
Saboda ko zan iya ba ku amsa da na tabbatar da cewa za ta yi aiki.
Just stop calling yourself Christians.
Ku dai bar kiran kanku Krista.
And this is a really important concept.
Wannan na da muhimmanci kuwa sosai.
If some woman who is not my wife,
idan ko wani wata mace da ba matata ba ce,
commits fornication,
ta yi ko ainihin fasikanci,
would I be angry towards her?
Zan ko yi fushi gare ta.
I would be angry towards my wife.
Zan fi yin haushi ne akan matata.
For committing fornication.
Wanda ta yi fasikanci.
Because she's my wife.
Saboda ita ko matata ne.
If the church,
idan ko ecclesia,
and I brought saying the visible church,
idan ko ecclesia da take a bayyane
in Nigeria,
a Nigeria,
stop worshiping idols,
idan suka bar bautar gumaka,
the Muslims would stop,
su ko ainihin musulmai za su tsaya.
Just stop calling yourselves Christian.
Uba dena kiran kanku Krista.
Give your idol some other name.
Uba wa kuma kunku wani suna daban.
Exodus 20 verses 4 through 6.
Fitowa sura 20 aya 4 zuwa 6.
You shall not
ba za ku
make for yourselves a carved image.
Ba za ku maida wa kanku ainihin gumaka ba.
Any likeness of anything
ko kuma wadda take da wata sifa
that is in heaven above
dake sama ko kuma a kasa
or that is in the earth beneath
ko kuma yana karkashin kasa,
or that is in the water under the earth,
ko kuma wanda ke cikin ruwa a karkashin kasa,
you shall not bow down to them,
ba za ku durkusa gare su ku bauta,
nor serve them,
ko kuma ku bauta musu ba.
For I the Lord,
ni Ubangiji Allah,
am a jealous God,
ni Allah mai kishi ne,
visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation.
When the koyuke yin sakayya kan zunubin iyaye akan yayan su tsara zuwa tsara har kashi hudu.
Of those who hate me, but showing mercy to thousands.
Amma ko ina nuna jinkai ga dubbai.
To those who love me,
ga wa'in da suke kaunata.
And keep my commandments.
Suna kuma kiyaye dokoki ta.
If you don't know his commandments,
idan ko baku san ainihin dokokinsa ba,
you are an idolater.
Kai fa bai bautar gumaka.
And when you call yourself a Christian,
idan kana kiran kanka Krista,
God doesn't go, oh, at least he called himself a Christian.
Allah ba zai ce, ah, ai wannan tun da ya kira kansa Krista, ai Krista ne ba.
Instead, God says, oh, send Muslims.
Amma ko Allah zai ce, zan tura musulmai.
So maybe they'll start calling themselves in Muslims.
Wanda ko zan tura su su sananta musu.
For I am a jealous God. I don't want a bride that commits fornication and adultery. In Nigeria,
a Nigeria,
you love to go.
Kuna ko kaunar ku ce.
We're all united.
Ai dukkanmu muna haɗe tare.
The people who want to have their churches filled with tongues.
The wa'anda ko suke so su cika ecclesiastics da kayayyuka.
The people who want to worship the Pope.
Wa'anda ma suke so su bauta wa Papa Roma.
The people that just want to have a holy experience and then walk out of the church and fornicate with the world.
Wa'anda suke cewa muna da ruhu mai tsarki amma sai su fita su cigaba da zina da fasiki.
You want to say, but we're powerful.
Amma ko za su ce muna da iko.
It doesn't matter what we believe.
Ba ta ma da muhimmanci abin da suka ga kasta.
Because we call our God.
Saboda ko muna kiran Allahnmu.
Jesus Christ.
Muna kiran ainihin gumakanmu Yesu Almasihu.
One person is Jesus Christ.
It's
the Pope.
Shi Papa Roma ne.
Another person is Jesus Christ.
Wanda ko Yesu fa shi ne.
It's a guy who's an ATM machine.
Wanda ko yake tuta akan ainihin mashin din cire kuɗi.
It just prints money for you.
Yana ciccire kuɗi a cikin ecclesia kamar mashin na ATM.
And you think God is pleased.
Kuna ganin Allah. Kana gamsarsa.
When you say, but we have unity.
Idan kuna cewa ai muna da haɗin kai.
You think God is stupid enough.
Kuna ganin kamar Allah wawa ne.
You think he is ignorant enough.
Kuna ganin ko shi kumama ne.
That you can commit adultery.
Za ku ci gaba da yin zina.
With this world.
Da duniyan nan.
You can commit adultery.
Za ka iya yin zina.
With the idols of this world,
the ainihin allolin wannan duniya,
and God,
sannan ko Allah,
is going to be pleased.
Allah ko za ta gamshe shi,
because you call him Jesus Christ.
Saboda kuna kiransa Yesu Almasihu.
God is not pleased by that.
Allah Ubangiji ba gamsarsa take ba idan muka kira sunansa.
Do you think I would be pleased?
Kuna ganin kamar Allah zai samu zai ji dadi.
If my wife,
idan ko matata,
could not tell the difference.
Ba za ta iya bambanta.
Between me,
tsakanina,
and a 25-year-old.
Da wannan yaro mai shekara 25.
5'4".
Wanda ko guntu ne mai.
Black man.
Dakika shida.
You really think I would go, well, that's wonderful.
Idan ko matata ba ta iya bambanta tsakanina da wannan yaro ba, kuna ganin ni zan ce, ah, haba yana da kyau.
My wife loves me.
Zan ce muku, ah, matata tana kaunana.
But she has no desire.
Amma ko ba ta da wani marmari.
To know who I am.
Da san ko ni wane ne, ni da nake mai gidanta.
Do you really think she'd be pleased by that?
Kuna ganin za ta zan iya samu gamsuwa da wannan?
If your wife did that,
idan matanka ta yi maka haka,
committed adultery,
tana ainihin zina,
but then walked and said, hey, but I call him by your name.
Sai ko ta zo bayan ta yi zina da wannan dan iskan ta ce ai ina kiran sa ma da sunanka.
Do you see how ridiculous this is?
Kun ga yadda take da babban muni halayyar da muke ciki.
As ridiculous as that is.
Kamar yadda take da babban muni.
It's the first thing.
Ita ce na farko.
That the people of God do.
A farkon abinda mutanen Allah ke yi.
After they enter into covenant with God.
Bayan sun shiga cikin babban yarjejeniya da Ubangiji Allah.
Exodus 32.
Fitowa sura 32.
Verse 2.
Fitowa 32 aya 2.
And Aaron said to them,
Sai Haruna ko yace musu,
break off the golden earrings.
Ko ainihin kakkarya dukkan zinariya,
which are in the ears.
Where da suke daga ya'yan kunnanku,
of your sons,
da kuma abun kunnan ya'yanku maza,
and of your daughters,
da ko na ya'yanku mata,
of your wives, your sons and your daughters,
da ko ya'yanku maza da kuma ya'yanku mata,
and bring them to me,
ko ko kawo mini, ku kawo su gare ni.
So all the people,
sai dukkan mutane,
broke off the golden earrings,
suka kariya dukkan zinariya da ke na ya'yan kunnuwa da sauran,
which were in their ears,
wa'anda suke a kunnuwansu,
and they brought them to Aaron,
suka kawo su gare Haruna,
and he received the gold,
ya ko karɓi dukkan zinariya,
from their hands,
daga hannayensu,
and he fashioned it with an engraving tool,
sai ko ya ainihin kira su da wata babban makamin kira,
and he made a molded calf.
Sai ko ya maida ainihin a holakin nan.
Then they said,
sai suka ce,
this is your God,
suka ce wannan shine Allah,
O Israel,
ya bani Isra'ila,
that brought you out of the land of Egypt,
wanda ya fito da ku daga cikin kasar Masar.
They see God,
sun ko ga Allah.
They see his thunders.
Summa ga ainihin ko ka'idarsa.
They see his lightning.
Summa ga ainihin walƙiyarsa.
The earth is trembling.
Duniya da kansa take girgizawa.
Because of the presence of the Lord.
Saboda kasancewan Ubangiji Allah.
But they go.
Amma ko sai suka ce,
we'll call our calf.
Mu ko muna kiran wannan dan maraki
Jehovah,
sunansa shine Jehovah,
and then he has to be pleased,
shi ko dole ne ka gamshe shi.
If you think,
idan ko kuna gani
Jesus Christ,
yes, almasihu,
is pleased,
yana samun gamsuwa,
because you lie about who he is,
saboda ƙarya da kuke yi akan wane ne shi,
but you say this is the God,
amma kuna cewa wannan shine Allah,
that freed me of slavery to sin,
shine ya fidda ni daga kanyin zunubi,
you are not like Moses,
ko ba kamar Musa bane,
you are a son of Aaron,
ko ayan Haruna ne,
you are an idolater,
ko fa ainihin masu bautar gumaka ne,
who thinks that you can make a God according to your own mind.
Inda ko kuna ganin ko za ku maida Allah ya zamanto daidai da abin da ke tunanin ku.
And then you can forget.
Sai ku manta.
Who the real God is.
Manta da ainihin Allah na kwarai.
And he won't do anything.
Sannan kuma kuna ganin ba zai yi komai ba.
You think, as long as I call my idol,
kuna ganin ko zara ina kiran ainihin gumakata,
as long as I call him Jesus Christ,
idan ko na samu gumakan da nake kiran sa Yesu kawai,
as long as I hold a cross,
idan ko na rike ainihin gicciye kawai,
that God will be pleased with me,
cewa Allah zai ji daɗin abin da nake yi.
You think of a God,
kuna ko tunanin wannan Allah,
that is an idiot,
wanda ko shi ko kuma wani,
because you wouldn't fall for that,
saboda ku kanku ba
If your wife slept with another man, but she called him by your name, you would not turn around and say, but at least she loves me.
That's where the Church of Nigeria is.
In the Ecclesia of Nigeria,
you don't care about doctrine. Which means you don't care about God. Do you understand why God's wrath is upon you? And I'm not saying all of you. But all of you embrace the idea. As long as we call our God by Jesus Christ, He'll be pleased with us. Unity.
Hadankai.
Christ did not.
Yes, Almasihu be zone do min ayantuaba.
He came to divide.
Yazo do min yarabara.
That's what it says in his word.
Abundeva akinan chikin kalmasa.
Just like the first thing in Genesis.
Kamariyad de tiki abunaparko na ke chikin farawa.
I will divide the light from darkness. And the last thing in Revelation, I will cast those who offend into utter darkness. And I will take those who are pleasing to me into perfect light. From the beginning to the end of the Bible is about the vision. And you want to say, Roman Catholics, Assemblies of God,
and Assemblies of God,
PFN,
the Kuma PFN,
Equa,
Koken,
on and on.
Dikade the sorrows, akay.
It doesn't matter what we believe. Because at least we call our idol Jesus Christ. So God has to bless us.
Allah ko dole kar in.
He has to.
Dole shine.
Because we can manipulate the Creator of all things.
Saboda ko mun riga mun raina ainihin mahalicin dukan komai.
Because he is such an idiot.
Saboda shi ko ainihin wawa ne.
He is such a fool.
Shi ko babban wawa ne.
That he won't be jealous if when we commit adultery, we just call him Jesus Christ that we're sleeping with. God has to be pleased with us because we call him Jesus Christ. That wouldn't fool a single husband in this room. But you think. It fools the Creator of all. God says, I am a jealous God. I am a jealous God. I am a jealous God. Calling your God by the name Jesus does not appease his jealousy.
It does not appease
ba ta ko ainihin gamsar sa
his jealousy
ta gurin kishi da yake da shi.
They make the golden calf
sun ko ainihin wannan suka kira wannan dan maraki.
And then they God rebukes them for it. He tells Moses, I'm going to destroy all of them.
Sai ko Allah da kansa yace zan halakar da su gabaki daya.
I will raise up a nation from your loins.
Zan ko ta da kasa da take daga cikin zuriyarka.
I'll destroy all of Israel.
Wanda ko zan halakar da dukkan bani Isra'ila.
That's how pleased they are.
Haka ko ta gamshe su.
That they called their idol Jehovah.
Su ko sun kira wannan gumakar su da sunan Jehovah.
God is the same yesterday.
Allah ko shine ainihin daidai da jiya.
He is the same today.
Shine kuma yau.
And he will always be the same.
Shine kuma zai kasance har abada abada.
He said, I am going to wipe them off the face of the earth.
Yace zan ainihin kau da su daga fuskar duniya.
Because they called their idol Jehovah.
Saboda suna kiran sunan Allah su da Jehovah.
I want you to think about it.
Na so ku yi tunani game da wannan.
Understand the long suffering of God.
Kuma fahimci hakurin Ubangiji Allah.
That Boko Haram.
Inda ko Boko Haram
has not destroyed.
Inda Boko Haram bata riga ta halaka.
Every single church in Nigeria.
Inda Boko Haram bata iya mata ainihin halakar da kowanne ecclesia a Nigeria.
Because you do not care.
Saboda ku fa baku kula ba.
About the difference.
Baku kula da bambanci.
Between the holy.
Tsakanin abin da ke mai
tsarki. And the profane.
Da kuma wanda ke mara tsarki.
You think as long as I say.
Kuna ganin kamar duk
the magic words. Jesus Christ.
Yes, I'm a thief.
Then he can't do anything. You're wrong.
When you go,
he sends Boko Haram.
She is the Turo Wada Boko Haram.
He sends the Fulani.
She is the Turo Wada Ayan Fulani.
He sends the kidnappers.
She is the Koche.
He sends the Koche.
She is the Turo the Masasa Mutai. Shine yake ke turowa da cin hanci da rashuwa.
He sends the corruption in your government.
Shine yake turowa da cin hanci da rashuwa dake cikin gwamnatinku.
He sends the sickness in your society.
Shine yake turowa da cututtuka da take cikin ainihin al'ummanku.
You should see all those things.
Ku ga waɗannan ababai.
It's the mercy of God.
Ku gansu a matsayin ainihin jinkan Ubangiji Allah.
You should see them as the mercy of God.
Ku dube su ku gani a matsayin jinkai ne na Ubangiji Allah.
In Jeremiah.
A cikin ko Irmiya.
The end of Jeremiah.
Idan muka duba Irmiya.
After God sent the Egyptians, after he sent the Babylonians three times.
Bayan ya turo Babiloniyawa da Masarawa so uku.
The remnant of the Jews, they fled to Egypt.
Sai ko ainihin waɗansu Yahudawa suka koma Masar.
And God wiped out Egypt.
Say Allah da kanshi ya kawo da dukkan ainihin Masar.
To wipe out the Jews.
Saboda ya kawo da dukkan Yahudawa.
Babylon conquered Egypt.
Ita ko Babila ta yi nasara akan
Masar. And all of this.
Waɗannan abubuwa duka kuwa.
All of this.
Duka waɗannan abubuwa kuwa.
Is because of Israel.
Tana nan ne domin Isra'ila.
Honor God with their lips.
Suna ɗaukaka Ubangiji Allah da leɓunan bakunansu.
But their heart was far from him.
Amma ko zukatansu sun yi nesa da Ubangiji Allah.
If you don't care.
Idan ko ba ku kula.
About the word of God.
Akan kalma na Ubangiji Allah ba.
If you don't care.
Idan ba ku ma kula.
What it says about Jesus Christ.
Da abin da ya faɗa game da Yesu Almasihu a kalmarsa ba.
If you don't care.
Idan ko kuka yi watsi.
About doctrine.
Da ainihin koyarwar littafi mai tsarki.
You're honoring God with your lips.
Tabbatacce ko kuna ainihin ɗaukakan Allah da bakunanku ne.
But your heart is far from him.
Amma zukatanku sun yi nesa da gare shi.
And you should have every single expectation.
Ko ku ainihin saurarin dukkan abin da zai zo.
Because God says.
Saboda Allah ya ce.
Everything that happened in the Old Testament, it's warnings for the church. And I want you to think, when Jeremiah starts writing, they just had
Josiah.
They wiped the Sodomites out of the land. The land was prosperous. The land was filled with people. We know that there were 3 million approximately. When they went into the promised land. So at that time, there were probably 10, 20 million.
A lokacin ko, kila ma ana da mutum miliyan goma ko
ashirin
da suka shiga kasar alkawari.
But they
amma dukansu
want to say,
suna so su ce,
we love Jehovah.
Muna kaunar Jehovah.
But they really wanted to commit adultery.
Amma ko suna kaunar ainihin aikata zina.
With the trees and the rocks.
Da ko ainihin itatuwa da duwatsu da ke tattare da su.
While they said,
haka ko suka ce,
we worship Jehovah.
Muna bautawa Jehovah.
Verse 28 of Jeremiah 52.
Aya 28 na Irmiya sura 32.
These are the people.
Wa'annan sune mutane.
To Nebuchadnezzar.
Wa'annan Nebuchadnezzar bai kama su ya kai su bauta ba.
In the 7th year.
A ko shekara ta 7.
3023 Jews.
Ainihi Yahudawa 320.
In the 18th year of Nebuchadnezzar.
A ko shekara ta 18 na Nebuchadnezzar.
He carried away captive from Jerusalem
832
persons.
In
the 23rd year of Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captive of the Jews
745
persons. All the persons carried away.
Dika mutanen Yahuda da ke gurin an kwashe su zuwa kasar bauta.
4600 people.
Wa'anda aka kwashe su ko ainihin 46,000.
Because they said they worship Jehovah.
Saboda ko suna cewa suna bautawa Yehovah.
When they were worshiping their
idols,
God took them from tens of millions down to
4,600.
Don't complain
that
the Fulani kill a couple hundred people. God's wrath against you is worthy of killing
100 million.
If you don't care who you worship, as long as you give him the name Jesus Christ, he will treat you like he treated Judah.
Zai koyi ma'amala da ku kamar yadda yayi wa Yahudawa.
He will treat you like he treated Judah.
Zai ko ainihin mai da ku kamar yadda yayi wa ainihin Yahudawa.
Tens of millions.
Miliyoyi goma.
Down to 4,600.
Sun dawo 46,000.
Maybe there'd be 46,000 Nigerians left.
Ba mamaki ma akwai ko ainihin 46,000 ne suka rage a Nigeria.
Maybe 100,000.
Ba mamaki ma 100 ne kawai.
If God treats you like he treated Judah.
yace idan Allah ko yayi da ku kamar yadda yayi wa Yahudawa za mu dawo mutum 110 ne kan 200 kadai lokacin da Irmiya ko yazo ya ci gaba da cewa
know who God is
ko san wane ne Allah yake
and they didn't want to know
basa so ku sani.
Do you actually want to know who Jesus is?
Shin kuna so ku san wane ne Yesu Almasihu?
So many of the doctrines.
Yawancin koyarwa da muke da su.
In so many of your churches.
Yawancin ecclesia da muke da su.
Can be defeated.
Za su ko shakai.
By the proper handling of one verse of scripture.
Za su shakai ne idan ka rike ainihin kalma guda ɗaya ne.
And I don't mean all of them with one verse. I mean each one you have serious doctrinal errors.
You want to go ecclesia ma akwai koyarwa da yawa da suke da matsaloli
that are not deep.
Wa'anda ko ba su da zurfi.
If you read scripture,
idan kuna karanta littafi mai tsarki,
you would realize
za ku fahimci cewa
it's easy to say this is wrong.
Za ku iya cewa wannan fatana ba daidai bane.
But you say,
amma kuna cewa,
doctrine divides.
Ita ko ainihin koyarwa ka rarraba kan mutane.
We don't want to think doctrine's important.
Ba wa so mu bai da koyarwa ta zama da muhimmanci.
It will create division.
Za ta kawo fasahuwa da bambanci.
It will create division.
Za ta kawo bambance-bambance.
Because you reject.
Saboda ko kuna tsayayya.
The idea.
Wannan ra'ayi.
That Jesus Christ came.
That cewa Yesu Almasihu ya zo ne.
To divide.
Ya rarraba ainihin mutane.
He came to divide families.
Ya zo ya rarraba iyalai.
So that a family of five, there would be two that follow and three that reject.
Idan ko ana da iyali da suke su mutum biyar, uku za su iya su yi kiyayya biyu su bi shi.
Yes, doctrine divides.
Tabbatacce ko koyarwa kan bambanta mutane.
Because doctrine is Christ.
Saboda ko koyarwa ita ce Kristi.
Christ is the word.
Kristi shi ne kalmar.
The idea of doctrine.
Ainihin ko wannan ra'ayi ta koyarwa.
It is a saying that the words of scripture matter.
Ita ko tana nuni ne cewa ainihin littattafai tana da muhimmanci.
What God said about himself matters.
Abinda Allah ke faɗa a kansa yana da muhimmanci sosai.
God warned them.
Allah da kansa ya yi musu gargaɗi.
Because he knows the heart of man.
Saboda ya san zuciyar mutum.
God warned them.
Allah da kansa ya gargaɗar da su.
Over and over.
Ya gargaɗar da su akai-akai.
He warned them.
Ya gargaɗar da su.
You are going to want to worship the things of this world.
Kuna ko neman ku bauta wa gumakan da ke wannan duniya.
So he says in Exodus 34.
Say it to us in the Tabri Ishaya Surah 34.
Starting in verse 12.
I have one shall you.
Take heed to yourself.
Kuko nauka ega kowannanku.
Lest you make a covenant.
Saboda ku yi ko alkawari.
With the inhabitants of the land.
Da wa'anda suke wannan ƙasa.
Where you are going.
Inda za ku shiga.
Lest it be a snare in your midst.
Dan kar ta zamanto tarko a tsakaninku.
But you shall destroy their altars.
Amma ko za ku rurrusar da bagadansu.
Break down their sacred pillars.
Ko ƙarya ainihin siffan tsayawarsu.
And cut down their wooden images.
Kuma kakkarya dukkan ikofi da suka ɗauka.
For you shall worship.
Ku ko za ku bauta.
No other god.
Za ku bauta wa wata Allah daban ba.
The Lord.
Saboda shi Ubangiji Allah.
Whose name is jealous.
Wanda ko sunansa ita ce kishi.
Is a jealous God.
Shi Allah ne kishi.
If you're not working to destroy the churches that profess a false Christ.
Idan ko ba ku aiki ku rusar da ikkilisiyu wa'anda suke wa'azin Kristi na ƙarya.
If you are not jealous for the name of Jesus Christ.
Idan ku Krista ba ku aikin sunan nan na Yesu Almasihu.
then you're doing the works of Satan.
Tabbatacce ko aikin shedan kuje.
Rather than the work of God.
Maimakon aikin Ubangiji Allah.
The children of Jesus Christ.
Ya'en Yesu Almasihu.
The children of God the Father.
Ya'en Ubangiji Allah.
They know God is a jealous God. His name is jealous.
Sunansa kishi ne.
They do not have
ba su ko da wata
other gods.
Ba su da wani wasu alloli.
They do not say,
we're
brothers, even though we believe in different gods. They're jealous for the name of God. They're jealous for the name of God. I've been in your churches. Oh man of God, oh man of God! That's the worship of man. Do you think God finds that pleasing? Or do you think he's a jealous God? We just want to speak in tongues. We just want healing. When God says, I sent my spirit, and my spirit will guide you to truth. God wants truth. You want signs. God says, a wicked and perverse generation. He's after signs. You think God's pleased when you want signs?
Kuna ganin Allah yana jin dadi idan kawai abin da kuke nema shine alama kawai.
Rather than truth,
maimakon neman sanin gaskiya.
Jesus Christ,
yes, Almasihu,
is not sign.
Shi ko ba alama bane.
Jesus Christ,
yes, Almasihu,
is the truth.
Shi ne gaskiya.
If you have no interest in truth,
idan ko ba ka da wani marmarin gaskiya,
you are an idolater. And you do not know God. And His wrath is upon you. Just like it was upon Aaron and the Israelites, where He said, I want to wipe them off the face of the earth. If you're saying, God will make me rich.
Allah zai sa in zamo mai arziki.
He'll make me money.
Zai sa in samu kuɗi.
I'll be prosperous.
Zan samu babban kuɗi in yi arziki.
Jesus Christ said,
yes, yes, yes.
On the Sermon on the Mount,
ako ainihin wannan koyarwa na bisa dutse.
No man can serve two masters.
Babu wanda zai iya bautar ainihin ko masu gida biyu.
You will love the one and hate the other.
Dole ne ka kaunaci ɗayar ko ka yi ƙiyayya ɗaya.
Man cannot serve.
Mutane ba za su taɓa bautawa.
God and mammon.
Ba Allah da kuma
mammon ba. If you think church,
idan ko muna gani kamar ecclesia,
is about physical prosperity.
Idan muna ganin kamar ecclesia saboda arziki da take bayyane ne.
You are an idolater.
Tabbatacce ku masu bautar gumaka.
Go be a Muslim.
Ku je kawai ku zama musulmai.
So that God's wrath will turn away from you. Saboda
wucin Allah ya juyo daga birin daga gare ku.
Or repent.
Ko kuma ku tuba.
And seek truth.
Ko ainihin nemi sanin gaskiya.
Because if you don't care about truth, if you don't care about what real prosperity is, for such of these are the kingdom of God.
righteousness, peace,
salama,
justice, joy,
farinciki.
These are the kingdom of God.
Wa'annan su ne suka kamanci mulkin Ubangiji Allah.
Not mine.
Ba ku yi ba.
That's mammon.
Wannan ko mammon.
Anybody who serves mammon.
Duk wanda yake bautawa mammon.
Anybody who calls on the name of Jesus Christ thinking that will produce mammon.
Duk wanda yake kiran sunan Yesu Almasihu yana ganin kamar sunan za ta ba ka kuɗi.
Jesus Christ himself said.
Yesu da kansa yace.
You hate me. You will love the one and hate the other.
Dole ne ku kaunaci ɗaya ku kuma kiyayye ɗaya.
Do you understand?
Kun ko fahimci wannan?
Why God?
Me yasa Allah
would send violence to Nigeria?
Zai turo wannan tashe-tashen hankula a Nigeria.
Do you understand?
Kun ko fahimta?
Why he would send poverty?
The leading minister they pull up the talauci in Nigeria.
Do you understand?
Kung ko pahimta.
Why your nation would be filled with sickness?
The leading minister kasa kuna chike na chututika na bana.
Do you understand?
Kung ko pahimta. Kung ko pahimta wani ne ma Allah.
Do you understand who God is?
Kung ma pahimta wani ne Allah.
He is a jealous God.
Shi ma Allah ne.
He is a jealous God.
Allah ne mai ji.
And before you go, that's the Old Testament.
Wannan ita tsohuwar alkawari ne.
That's just the Old Testament.
Ah, haba, wannan tsohuwar alkawari ne mun wuce ta.
That was the mean God. That was the mean God.
Ah, lokacin wancan lokacin Allah ne mai fushi. Yanzu ya canza.
God the Father.
Allah Uba.
Not the nice God.
Ah, haba. Wancan shi ba Allah ne yake da kyau ba.
God the Son.
Abba ko Allah da.
James 4:4.
Yakub sura 4 aya 4.
Adulterers and adulteresses.
Masu zina da masu mazinaciya.
Do you not know?
Ba ku sani ba.
The friendship with the world.
Cewa abokantaka da duniya.
Is enmity with God. Whoever therefore wants to be a friend of the world, if you're seeking money in this world, you're a friend of the world. Whoever therefore wants to be a friend of the world, makes himself an enemy of God.
Yana mai da kansa ne abokin gaban Allah.
Do you not or do you think?
Ko kuma kuna gani kamar
that the scripture says in vain.
In tabi ta fada a banza ne.
The spirit who dwells in us.
Cewa ruhun da ke cikin mu.
Yearns jealously.
Yana ainihin kuka da kishi.
God is the same yesterday.
Allah shi ne na jiya.
He is the same today.
Shi ne ko yau.
He is the same tomorrow.
Shi ne ko na gobe.
It was Jesus Christ who said.
Yesu ne da kansa ya ce.
My name is jealousy.
Ni ne mai suna mai kishi.
Moses saw Jesus on the mountain.
Musa ko ya ga Yesu akan dutse.
No one seen God the Father at any time.
Babu wanda ya taba ganin Allah Uba kowane lokaci.
Moses saw the face of God.
Musa da kansa ya ga fuskar Ubangiji Allah.
Not the Holy Spirit.
Ba ruhu mai tsarki ya gani ba.
He's a spirit.
Amma ko ruhu ne.
It's not God the Father.
Ba ko Allah Uba ba ne.
No one has seen him at any time.
Ba wanda ya taba ganin Allah Uba.
The one who said.
Amma ko wanda ya ce.
Because they called that golden calf.
Saboda sun mai da wannan dan barakin
Jehovah.
Sun mai da shi ya zamo Jehovah.
God that delivered us from Egypt.
Wanda shi ne Allah da ya fito da su daga kasar Masar.
He was the God.
Shi ne Allah nan ba.
Jesus Christ is the person of God.
Yesu Almasihu shi ne suran Allah.
He said, I'm going to wipe them off the face of the earth.
Yace zan kauda su daga fuskar duniya baki daya.
Don't think God.
Kar ku ga kamar Allah.
Don't think Jesus.
Kar ku ga kamar Yesu Almasihu.
Goes.
Yana nan.
They have to be. That's just so wonderful.
They say, abu ne mai kyau sosai.
They call their idol Jesus.
Suna kiran ainihin allolinsu Yesu Almasihu.
They called their partner of adultery Jesus.
Suna kiran wannan mai lalata da su da sunan Yesu.
That somehow that's going to make.
Suna ganin kamar wannan za ta iya maida.
The groom of the church.
Za ta maida angon ecclesia.
Pleased with the church.
Ya ji daɗin ecclesia.
Because she calls her lovers.
Saboda ita ecclesia tana kiransa.
That are not her husband.
Ita ecclesia tana kiran masu lalata da ita wanda ba mijinta ba.
She at least calls her lovers Jesus Christ.
Suna kiranta ainihin Yesu Almasihu.
God is not a fool.
Allah ba wawa bane.
It wouldn't fool you.
Shi ko ba zai wauta tare da ku ba.
Why do you think it fools God?
Kuna ganin me wawa zai iya yi?
Doctrine.
Koyarwa.
Matters.
Tana da muhimmanci.
Because doctrine.
Saboda ko koyarwa.
Divide.
Ita ce take rarrabawa.
It's what divides light from darkness.
Ita ce take rarraba tsakanin haske da kuma duhu.
And if the word doesn't do it,
idan ko duniya ba ta yi ba,
God will send other things that will.
Allah da kansa zai turo abubuwa da za ta rarrabar da mutane.
Like Boko Haram.
Kamar su Boko Haram.
Like the Fulani.
Kamar su Fulani.
Like the kidnappers.
Kamar masu sace mutane.
Like the corrupt government.
Kamar cin hanci da rashawa.
Stop complaining.
Ku bar gunawa.
And repent.
Tuba.
And you cry.
Ramya Allah.
Oh Lord God.
Ya Ubangiji Allah.
I do pray.
Na addu'a.
That you open the eyes of Nigeria.
Ka bude idanun Nigeria.
I sit in amazement.
So ko ga ainihin al'ajabinka.
I am shocked.
Wannan ko wanda za ta kai su ga sani.
That you have allowed us.
Cewa ka iya barin mu.
Vessels of clay.
Mu ko wanda ke kayan aiki ne na yumbu.
To speak to so many people.
Mu ko iya yin magana wa mutane da yawa.
Across this country.
A ko dukkan faɗin duniyar nan.
But God, let them not look towards us.
Ubangiji kar ka bari su dube mu.
Open their eyes.
Ka bude idanunsu.
So they see who you are.
Saboda su gani wane ne kai.
Because that.
Saboda wannan
salvation
ita ce ceto inda ceto take kenan.
I beg you, Lord.
Na roƙonka Ubangiji.
Grant the Nigerian church.
Ka ba wa ecclesia da ke Nigeria.
The gift of repentance.
Ainihin kyauta na tuba.
Amen.
Amen.